Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum suna iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau 9 ga watan Yuli shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya yi murabus a sanadin cece-kucen da ya barke wanda ya haifar da sabanin ra'ayi a tsakanin ministocin gwamnatin kasar. A can kasar Thailand kuma hukumomin kasar sun ce an samu nasarar zaro ƙarin yara hudu yau Litinin daga cikin yaran da suka share fiye da makonni biyu makale a cikin wani kogo. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Koriya ta Arewa jiya Lahadi akan ta yi kwaikwayi Vietnam wajen kulla sabon kawance da Amurka.
Kanin labaran kenan. Wata tawagar Majalisar Dinkin Duniya da ke ziyara a jamhuriyar Niger ta bayyana buƙatar kwamitin sulhu na majalisar ya tallafa wa kungiyar G5 Sahel bisa dalilin cewa
ga Boko Haram, ga Al-Qaeda, ga wanda suke dawowa daga Libya, ya kamata su taimaka batun kuɗin da ake kashewa a kan sauran nan.
Muna kuma da rahoto kan rarrabuwar kawuna da ake ci gaba da samu a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya da ya kai ga canza sheka da kuma ɓallewar waɗansu. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya yi murabus a sanadin cece-kucen da ya barke wanda ya haifar da sabanin ra'ayi a tsakanin ministocin gwamnatin kasar dangane da yunkurin ficewarta daga tarayyar Turai. Murabus ɗin Johnson yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da shi ma minista mai kula da maganar fita daga tarayyar ta Turai David Davis ya jingina nashi aikin. Davis ya ce matakin da Prime Minister kasar ta wato Theresa May ke ɗauka game da wannan al'amari mataki ne mai hatsari da yawa. Duk wannan rikicin ya samo asali ne a sanadin samun wasu ministoci na Birtaniya da ke son a hanzarta fitar da kasar daga tarayyar Turai da kuma masu son a ɗauki lokaci kafin a fice. Hukumomin kasar Thailand sun ce an samu nasarar zaro ƙarin yara hudu a yau Litinin daga cikin yaran da suka share fiye da makonni biyu makale a cikin wani kogo. Waɗannan hudun za su haɗe da wasu hudu na farko da aka fito da su tun daga jiya daga jimlar yara 12 'yan wasan ƙwallon ƙafa da suka makale a cikin kogon. Yanzu dai an ja burki ga aikin na yau Litinin na ƙoƙarin da ake yi na ci gaba da neman sauran yara hudu da mai horar da su wato koci da suka rage a cikin wannan kogon mai suna Luang Tham. An dai yi ta sowa da murna a lokacin da muƙaddashin gwamnan jihar Chiang Rai da ke ƙasar Thailand Norangsak Osatanakok ya sanar jiya Lahadi cewa an fito da wasu yaran daga kogon. Motar jinya da jirgin sama mai sauka anguli ne suka ɗauki yaran da aka ceto su zuwa asibitin Chiang Rai, inda aka bayyana cewa ba sa cikin mummunan yanayi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Koriya ta Arewa jiya Lahadi a kan ta kwaikwayi Vietnam wajen kulla sabon kawance da Amurka, kamar yadda Vietnam ta yi fiye da shekaru 40 bayan yakin kasar da Amurka. Babban jami'in diplomasiyyar a lokacin da yake ziyara a babban birnin Vietnam bayan kwanaki biyu da ya yi a Pyongyang, inda suka tattauna akan dakatar da shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa, ya ce shekaru 23 na kawancen zaman lafiya da Vietnam ya isa ya zama shaida ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un akan cewa Amurka za ta iya kulla sabon kawance da tsofaffin abokan faɗanta. Mun san cewa abu ne mai yiwuwa saboda mun ga inda Vietnam ta kai a wannan fagen, a cewar Pompeo. Pompeo ya yi watsi da zargin da Koriya ta Arewa ta yi na cewa Amurka ta nuna halin 'yan tasha wajen gabatar da wasu buƙatu na neman ita Koriya ta Arewa ɗin ta watsar da shirin makaman nukiliyarta. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta ce hankali ba zai karbi kokarin da ake na dora mata laifin mutuwar wata mata 'yar Burtaniya da ta mutu bayan da ta shaki irin gubar da ke lahanta jijiyoyi da ta illata wani tsohon jami'in leken asirin Rasha a farkon shekarar nan ba. Wani mai magana da yawun fadar Kremlin ta gwamnatin Rasha, Dmitry Peskov, ya ce Rasha ta damu matuƙa akan lamarin hare-haren guba da ke faruwa a Burtaniya, amma baya da wani bayani akan cewa Rasha na da hannu. 'Yan sandan Burtaniya sun fara gudanar da binciken kisa bayan da matar mai suna Dawn Sturges, 'yar shekaru 44, ta mutu a wani asibiti da ke Salisbury a kudancin Ingila. Tun ranar 30 ga watan Yuni ta fara rashin lafiya tare da wani mai suna Charles Rowley, wanda aka kwantar asibiti kuma yana cikin mawuyacin hali. 'Yan sanda sun ce mutanen biyu sun shaƙi gubar Novichok, irin wadda ta illata tsohon jami'in leken asirin Rasha Sergei Skripal da ɗiyarsa Julia a watan Maris, amma dukansu biyan sun tsira. Shugabannin ƙasashen Habasha da Eritrea sun rattaba hannu a wata yarjejeniya da za ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin rikita-rikitan siyasar da aka fi daɗewa ana fama da su a tarihin nahiyar Afirka. A yau Litinin, ministan yaɗa labaran Eritrea, Yemane Meskel, ya kafa hotunan Prime Minister Habasha Abiy Ahmed da shugaban Eritrea Isaiah Afwerki a lokacin da suke sanya hannu a yarjejeniyar a Asmara, babban birnin Eritrea. Meskel ya kuma rubuta cewa an kawo ƙarshen yakin da aka daɗe ana yi tsakanin ƙasashen biyu, yanzu an buɗe wani sabon babi na zaman lafiya da ƙawance. Ya kuma ƙara da cewa za a maido da harkokin cinikayya da sufuri da sadarwa a tsakanin makwabtan ƙasashen biyu da ke gabashin Afirka. Datti da shingayen bishiyoyi da aka karyo aka ajiye a kan titi da kwalabe da duwatsu da kuma ƙonannun tayoyi har yanzu suna nan a kan tituna da kusan babu kowa a kan sa a ƙasar Haiti jiya Lahadi. Abin da ke tuni da mummunar zanga-zangar da ta yi sanadiyyar mutuwar mutane uku a Port-au-Prince, babban birnin ƙasar. Yayin da wasu suka ji kiran shugaban ƙasar, Jovenel Moise, na su kwantar da hankalinsu, su kuma bi doka da oda, wasu sun bujirewa wannan kiran sun ci gaba da tada zaune tsaye. An alakanta wannan boran da zanga-zangar da aka yi a sassan ƙasar daban-daban a kan shirin ƙara farashin man fetur. Wasu gungun masu yawon buɗe ido da suka yi ƙoƙarin su isa birnin Port-au-Prince daga Marigot a kudancin Haiti sun fuskanci ƙalubalen shingayen da aka girka a kan hanyoyi, ciki har da wani ƙarfe da aka ajiye a kan titi da ƙonannun tayoyi da kuma wata babban mota da aka ajiye a tsakiyar wani titi.
Maryam Dauda ta karanto mana labaran duniya. To bari mu bude taskar hotunan namu a Jamhuriyar Niger, inda wata tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarshen ziyarar da ta gudanar a Jamhuriyar Niger ɗin ta bayyana gano cewar akwai buƙatar majalisar ta canza ra'ayinta daga ɗare-ɗaren da take yi wajen ba da kuɗaɗen gudanar da rundunar haɗin gwiwar nan ta G5 Sahel domin murƙushe ƙungiyoyin ta'addanci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Musulun Mumuni Barma ya aiko mana.
Bayanai na nunin bikin magaji ya hana na magajiya a 'yan shekarun baya-bayan nan a nan Nijar, inda hukumomin ƙasar suka fi baiwa sha'anin tsaro fifiko a maimakon ayyukan inganta rayuwar jama'a a sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci, lamarin da ya matuƙar haddasa ƙuncin rayuwa a karkara, inda talauci da jahilci da rashin ingantaccen tsarin kiwon lafiya suka fi shafar mata. Mataimakiyar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Mohammed, wacce ta gane wa idanuwanta zahirin halin da ake ciki a yankunan Maraɗi da Yamai, ta sha alwashin ganar da Majalisar Ɗinkin Duniya buƙatar tallafawa rundunar G5 Sahel.
Ga Boko Haram, ga Al-Qaida, ga wanda suke dawowa daga Libya. Wannan ni abin da nake so mu ɗin mu koma mu tambaya su mutanen nan ta abinda majalisar ɗinkin duniya ya kamata su taimaka batun kuɗin da ake kashewa a kan sauron nan. Don kuɗin da kuka kashewa a kai yana hana muku ku kashe kuɗin a kan abin da ya kamata, da makaranta ne, da sonte ne, da samun abinci ne, da ruwa, duk abin da dai ake so a yi yana hana ku. So wannan ɗin za mu je mu ce musu to lalle inda kuka zo kuka ce ba za ku mara ma G5 Sank Sahel, ba za ku mara musu baya ba, ga in ba ku yi ba ga fa abubuwan da za su faru ba kaɗan ba.
A take wannan yunkuri ya samu goyon baya daga shugabar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya Madam Margot Elizabeth Wallström, mai mukamin ministar harkokin wajen Sweden, wacce ta ce ita ganauce a game da halin da mata ke ciki a Niger, saboda haka dole ne kasashen duniya su yi wani abu akan matsalolin da ta'addanci ya haddasa akan iyakokin kasashen Sahel. Tana mai cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen isar da wannan sako a gaban kwamitin sulhu.
Countries like Niger and Chad and others in the Sahel area have to devote so much of their budgets to security.
Ministar ayyukan ci gaban matan Niger Madam Elbak Hajiya Zainabu Taribako ta yi murna da jin wannan labari.
A yau in kuka duba ku gani wannan Niger muna kewaye da wuta, in ka ce Libya, ka ce Mali, ka ce Algeria, dukka dai muna cikin kangin da muna da matsala ta tarzoma ta tashin hankali. Amma duk da wannan suka ce mun yi kokari Niger muna zaune zaman lahiya, to suka ce da a ce birje kinmu shi ne muke kwasa muna kaiwa don a yi yaƙi, ya kamata su ta a tallafa mu bisa kayan aiki, kayan yaƙi yanda za mu, don saboda abin da muke zubawa cikin yaƙin nan ya zamanto shi ne muke zuba ma al'umma na saboda ci gaban karkara.
Sai dai mataimakiyar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Muhammad ta ce ba giringirin ba.
Da wani lokaci kasashenmu na Afirka aka kawo kuɗi, to karkara ba sa gani. To wannan ma muna so a san cewa sun gani, kowa ya gani, kowa ya samu. A samu su amfani jama'a.
Sule mai Barma, mai Amurka da mai a jamhuriyar Nijar.
La ilaha illallah Muhammadu rasulillah ba gani sai Allah Allah ka taimaki soja.
To a gaida Malam Sule, sai kuma harkokin ilimi a Najeriya, inda gwamnatin tarayya ke aiwatar da tsarin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnati da ake gudanarwa a halin yanzu a jihohi 24 na kasar da kuma babban birnin tarayya Abuja. A cikin bibiyar da muke yi kan wannan shiri, wakilin Mahmud Ibrahim Kuri ya tattauna da ɗaya daga cikin jami'an da suke sa ido kan shirin a jihar Kano, Malam Abdullahi Ja'far, wanda ya bayyana abin da suke tararwa da kuma matakan da suke ɗauka na ganin an inganta shirin.
Kullum mun yi rubuta report muna aika shi ne zuwa state group ɗinmu, wanda su can za su gani a Abuja. Shi ne duk makarantar da ka ci ga report ana turo kuɗin ne, wani ana turo shi wata ɗaya, wasu a turo musu wata biyu, wani lokacin a turo wata ɗaya, wani lokacin wata biyu, wani lokacin wata uku.
Kun taɓa samun cewa akwai kun ci karo da wata makaranta, misali da kuka je kuka tarar akwai an samu wabi wata matar da aka ba wannan kwantaragi bata kai ba, kuma idan haka ne me kuka yi?
Gaskiya mun samu wannan, ko ba makaranta ɗaya ba, makarantu da yawa. Dan akwai wata makaranta da naji makarantar ita zancen take yi headmaster gurin bata dade zuwa ba, da ta zo sai ta tar bendos biyu ne a makarantar ta, amma kuma bendos ɗaya ce take zuwa da yamma, sai aka dauke ta daga nan. Akwai wani laifi da PCRC suke yi inda amma dawo da ni bayan an tuno mun. Yanzu PCRC sai kawai dan wannan sun sa makarantar Islamiya, makarantar Islamiya ba sa yi da safe sai da yamma, kowa ya sani wannan. Sai su yi a tun da ba a yi da safe, a ɗauke abincin makarantar daga makarantar a kai wata makaranta daban, wanda mun kuma a doka wannan babu shi, wannan kamar haramun ne ko illegal ne. Ka ɗauki kaman ka saci abincin wata makaranta da ka kashe wata makaranta, wanda ke kina can kin je kina aikin ki, mu in muka zo makarantar mu ya ce mana ba ki taɓa kawo abinci ba, za mu report ne wannan makarantar mai abinci kaza ba taɓa kai abincin makarantar ba, za mu tura. Kuma wanda insha Allah a lokacin da kuɗin ta ya ƙare ba za a sake sako mata kuɗi ba, saboda makarantar da aka ce tana zuwa mun je makarantar bamtarar da ita ba. Again da ita matar ta ce su biyu ne a gida daya aka samu musu kuɗin da aka fara sako musu na farko, wanda shi ana sako shi ne su sai robobi, cokula da waya, kayayyakin aiki na farko da aka turo musu, wanda ya sama musu aikin wala Allah jami'in siyasa ne ko kuma ɗan siyasa ne, sai ya ce an sako muku kuɗi rana kaza, ke kawo kudinki, ke ma kawo kudinki. Duka suka ciro kudin suka bashi. Da ya karbi na daya da yake ya dan biyawa sai ya sa aljihun shi. Na daya da ya karba sai ya raba musu biyu sai ce ke ungo, ke ma ungo. Shikenan.
A me hakan ke nufi?
Ya samu cin hanci, ya karbi cin hanci a wurin su.
Idan aka samu wannan yanayi, akwai mataki shi akan sa ko kuma tun da dan siyasa ne yana da kariya.
Ai ba wai kariya ke da ita ba. Tare mun tura report cewa ga abin da wani yayi. Wani lokacin in ka tura report makan zauna a lokacin gama a tattauna wanda imu imu ne ga abin da ake ci ga abin da ake ciki. Ta kamar wannan sai muka bi sai muka ce to next time kuɗi in an tura miki kuɗi naki ne.
Ko ka sanar da ita.
Muka gaya miki cewa kuɗi naki ne. Dan sai ce mun akwai sanda suka zo ya karbi ATM ɗinta, ya karbi wayarta. Dai sai ta bashi pin number, ta tata sai ta bashi wrong pin number. Yaje ya fita da kuɗi, kuɗi ya kifta sai dawo masa da shi, ya dawo mata da ATM ɗinta. Tace ya haka, tace ita ma ba ta sanya aka fitin ya canza ba.
Wai da aka kuka samu wannan yanayin bai ba ku tunanin cewa watakila za a iya samun mutum ɗaya biyu ƙari waɗanda suke irin wannan abin nan ɗin ba, dan haka bari ku wancika.
Ai ba ɗaya biyu ba, wallahi suna da yawa, wallahi azim suna da yawa.
Malam Abdullahi Jafar a Hiresu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike mu.
Jama'a masu sauraronmu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a cikin shirin namu da ya gabata, idan ba ku manta ba, bakon namu Sanata Yahya Abdullahi, mai wakiltar jihar Kebbi ta Arewa, ya bayyanar da halin ko'in kula da mahukunta ke nunawa, musamman a wajen zartarwa dangane da karatun 'ya'yan talakawa a mataki daban-daban, musamman idan aka yi la'akari da maƙudan kuɗaɗe da ake warewa a kasafin kuɗin ƙasar zuwa ga ɓangaren ilimi, za a ga cewar kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. A yau za mu ɗaura daga inda muka dakata.
Shekara ɗaya, shekara biyu sai a baka higher skip, sai ka je kai NCE. Daga NCE sai ka je abin nan machine a college of education, daga nan sai ka je university faculty of education ka yi menene ka ƙware wajen hanyar malanta da komai da komai da sauransu. Da haka abubuwan suke tafiya komai lafiya lau. Daga baya sai aka zo aka ce ai su waɗanda aka koyar, waɗanda aka ba hanyar abin nan ai ba za su yi ba, sai aka expanding aka yi pre-primary education. Sai aka zo aka ce to waɗanda aka koyar su zo su yi teaching a primary school. Sai zuwa ga cewa ai ba a bada ba a samun kuɗi hanyar ilimi ta karantarwa, because ba a improving the loss of teachers ba, ba a yi taking care of them ba, saboda haka waɗanda ma aka koyar da hannun ilimi kowa kokari yake gudu. So da yawan suka gudu, some of them suka shiga customs, some of them suka shiga immigration, some of them suka shiga civil service, some of them suka yi menene. So by the time we know what has happened, almost all the trained teachers have left the teaching profession.
Wato duk malaman da aka koyar
sun bar line teaching gaba daya, sun koma layukan da ba a ma koyar da su ba da sauransu. Sai aka bar teaching, sai ka ji wani ya zo ya ce maka da Allah yana neman ka bada aiki da Allah ko teaching ne. Teaching ako ni na karantar a primary school, na karantar a secondary school, na karantar a teacher college, na karantar a university, na karantar a university for more than shekara 20. I was head of the department of agriculture economy in Abulbele University. Aikin farko bai ba, bai nuna ba, to dole sai mun koma mun zauna an sake duba harkar ilimi gaba daya. In an sake duba ta kuma bai da wuya, in an zo an zauna tsakani da Allah za a zo a zauna shin primary level me ya kamata, baya ma yiwuwa sai ka zo ka dauki da yawa, ma an dauki emergency measures, an dauko yawa waɗanda suka zo daga abin teacher training, the most the shine foundation na education. teacher training, then teaching materials, then welfare for yara. Nobody can learn with an empty stomach. She said, I'm far with this school eating feeding program, and it's very good, you know, but you have to follow it up. Look, it's in the Muna Primary School in the 50s, you know, and early 60s, Muna Primary School. Makarata breakfast, aki wama makarata. Na aki muna abinchi, the sorons, the sorons, the munji, aki karfe tara, la muje, muzauna, muna hall, yes, naa. Ko wadi kwa nuntuanshi. Mochitu, de mion kuka ku mion toshi. The nama, the sorons, musharwa, sana mkumaji. To ayamu nona. A primary school fa. The gabaya se aka fara jirjaye abubuwan nan daga baya daga zuwa abun nan daga civilo aka fara jirjin abubuwan ka hanka sani the entire thing was collapse to dole sai mun koma fa mun koma a rebuilding wannan structure din
to amma kuma gashi yanzu wasu jihohi na korafi cewa ana kashe kuɗi mai yawa wajen ciyar da wayannan dalibai din su suna ganin ba za su iya ba
ai ba su suke yi ba wannan kuɗin da ake kashewa mai yawa kuɗin fayar da gwamnati ne ana hidda kowanne shekara fayar da gwamnati na hidda close to wajen 500 billion for social empowerment program. And one of the things is what the school feeding program. So for any state, you know, and I in 24 states, what are the southern 11 or 12 states in Sukareji, Suni and Zuda Apara. I had this was the one to Chiwa. By that time, Kowani state and I is Samu one, Kowani primary schools in the southern Zuda is Samu, coach and Makanatizer and I buy Hara Abinchi, at least 1 meal a day. You know, Abinde is actually a Kasa Ikena, because the trouble was that Logosin de Zuya Fara feeding in Kahina Federal Government, say she a father. So da ya fara sai yara makarantun suka yi baluni suka zama more than 4 times students in the area ne sai he found himself
sun ji ana bada abinci kyauta kowa zai je makaranta
kin gani ko to duk wannan abubuwa to dole mu dawo mu zo a zauna a duba harkar ilimi kuma wannan harkar ilimi kage ilimi lafiya dole sai mun dawo mun sake reconstructing nasu amma ba za mu reconstruct duk ba a zo ana akai reconstructing national economy ba dole sai an zauna an duba national economy ya zama to cewa government revenue the budget sun tashi and a lot of things za mu yi
a bana dai fannin ilimi ya samu ƙari daga kashi 6 zuwa kashi 7 cikin 100 da kuɗi wuri na gugan wuri har biliyan 605.8 yanzu a lokacin daukan wannan rahoto dai ma'aikatar ilimi bata ce komai akan kasafin kuɗin ba Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban bakon namu, Sanata Yahaya Abdullahi, mai wakiltar jihar Kebbi ta Arewa, sai wakilar sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda. Da kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
Adam ta Adam wazan miƙewa kai kokarin
ne a gaida Harande kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 11 da minti kusan 24 na asuba sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuke aika mana ta hanyar email ga Hafsat Muhammad Maina
Sakon farko ya ce ina kira ga mahukuntan birnin Mogadishu da ke kasar Somalia da su yi duk mai yiwuwa wajen dakile hare-haren da kungiyar Taliban ke kaiwa a yankunan kasar. Sako daga Maryam Aminu Kano Maida. Sai kuma sako na gaba ya ce muna yin fatan samun nasara game da kokarin ceto wasu yara ƴan kwallon kafa tare da kocin su da suka makale a kogon cikin ruwa a kasar Thailand sakamakon ambaliyar ruwa. Sako daga Usaini Abba Dambam. Sai kuma sako gaba ya ce assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku bamu dama mu yi kira ga gwamnati da ya kamata ta taimaka ta rage kudaden aikin hajjin bana domin al'umma su samu damar sauke farali a bana sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Tanimu Inwa Zangon Buji sai kuma sako na gaba ya ce don Allah muryar Amurka ku bani dama in kira da babbar murya zuwa ga kungiyar kwadagon Najeriya NLC da ta hanzarta ganin an ƙara wa ma'aikatan kasar nan albashi ganin yanda kayan bukatun yau da kullum ke son gagar karamin ma'aikaci a Najeriya. Sako daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Sai kuma sako na gaba yace salam sashen Hausa na VOA. Masu iya magana dai kan ce idan gemin dan uwanka ya kama da wuta to kai kokarin shafa naka ruwa. Ya kamata jam'iyyar APC mai mulki a kasar mu Najeriya ta dau darasi kan abin da ya faru da jam'iyyar PDP a baya domin hada kanta waje daya ganin yadda ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna tsakanin ƴan jam'iyyar. Sako daga Yahaya Danno Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare. Sai kuma sako na ƙarshe yace hakika wata miyan sai a makwabta matakin da mahukuntan kasar Thailand ta dauka na ceto yara matasa ƴan kwallon nan su 12 da kocin su abin ayaba ne. Na tabbata da a ce a wata kasar ne na Afrika musamman kasa ta Najeriya sai dai su jira ta Allah ta kasance da su. Allah ya kyauta. Sako daga Mudassir Muhammad Tafa Balewa.
Hafsat Muhammad Maina da ra'ayoyin ku masu saurare sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantowa to kafin mu karkare ga wannan matashiya. Haka yake to in kunne ya ji gangar jiki ya tsira kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
A takaice ministan harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya yi murabus a sanadin cece-kucen da ya barke wanda ya haifar da sabanin ra'ayi a tsakanin ministocin gwamnatin kasar dangane da yunkurin ficewarta daga tarayyar Turai. Murabus ɗin Johnson yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da shi ma minista mai kula da magana fita daga tarayya ta Turai David Davis ya jingina nashi aikin. Hukumomin ƙasar Thailand sun ce an samu nasarar zaro ƙarin yara huɗu a yau Litinin daga cikin yaran da suka share fiye da makonni biyu makale a cikin wani kogo. Waɗannan huɗun za su haɗe da wasu huɗu na farko da aka fito da su jiya. Daga jimlar yara 12 'yan wasan ƙwallon ƙafa da suka makale a cikin kogon. Yanzu dai an ja burki ga aikin na yau Litinin na ƙoƙarin da ake na ci gaba da neman sauran yara hudu da mai horar da su da suka rage a cikin wannan kogon mai suna Luang Tham. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Koriya ta Arewa jiya Lahadi a kan takwaikwayi Vietnam wajen ƙulla sabon ƙawance da Amurka. Kamar yadda Vietnam ɗin ta yi fiye da shekaru 40 bayan yakin ƙasar da Amurka. Babban jami'in diplomasiya a lokacin da yake ziyara a babban birnin Vietnam bayan kwanaki biyu da ya yi a Pyongyang inda suka tattauna akan dakatar da shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa ya ce shekaru 23 na ƙawancen zaman lafiya da Vietnam ya isa zama shaida ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku je mu da shirin mu na ƙarshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan kai komo da kuma sake yawan shiƙa da ake yi a manyan jam'iyyun siyasar Najeriya kamar kullum. Za ku iya sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyin kula da salula dandalin VOA. Za ku ma iya muhawara a Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin
Maryam Dauda
da kuma Malama Juri da ta hada shirin har ma da engineer mu Thomas Blondet. Alheri ke muku fata alheri yanzu ga Daula da sauran jagororin shirin yau da gobe suna jira domin gabatar da wannan shirin. Mu dai sai dai mu ce assalamu alaikum.